أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيار دا وترابي شكرا تدبور دليهور دا أربعين دا هود هجرية وانده دا چه دا إشرن دا بقوي دا وطن دا شكرا تدبور بير إشرن دا أكو ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na al-imam abi daud as-sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na nawa ne 42 muna cikin kitabus sala kafin mu fara mun yi magana cewa zamu karanta muqaddima ta khatima kai nata'ij na buhus kanana da muke gani da duk bahasin da na karanta na ta'ij kin to kuma zan karanto muku dan saboda takaice lokaci dan malamai sun aza kan cewa buhus irin na zamani ko manya ne ko kanana in baka karance su duka ba in ragwanci ya maka yawa ka karanta muqaddima ka karanta khatima to ka samu ilimin da malamin ya zuba a ciki duka a takaice ba wai duka ba dan yanzu nan gurin mun ga bayanin da muka zubo akan limancin dan zina yanzu in huda wani zai tambaye kawai in so takaice magana zan ce mishi kawai ya halitta amma da a samu wani shishi yayi wannan ita ce kawai natija amma kuma a cikin wanda ya saurari karatun mi yaji yaji fa'ida sama da wanda aka gaya ma wannan yar magana to shine da babu gwanda ba dadi ne karanta wannan khatimat tasirin saboda jin abin da suka zuba cikin ilimi Allah saka musu da alkhairi wannan bahasi ne wanda yayi shi Dr. Abdul Qadir Muhammad Hussein na Jami'at Fallujah Kulliyatul Ulum al-Islamiyya sunan bahasin husnul fahmi wa azru fi khatabil i'tidal kyakkyawar fahimta cikin ilimi da kuma tasirin da take wajen daidaita magana matukar mutun ya kasance yayi ma'anasin suka na qur'ani da na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar fahimta to lalle wannan kyakkyawar fahimta zatta ba duk zuwa kaga cewa dindudukin da zai magana ce ta daidai fadar da zai ko hira shi ta cikin addini ko hira shi ta cikin jama'a ko hira shi ta cikin mutane to wannan zai bayi zuwa ga kyakkyawar magana kyakkyawan magana shi zaka ji daidaitatta ce ba karkatatta ba to wannan kyakkyawar fahimta ga nasu suka abinda take gadarwa wannan bahasin kawai abinda yayi kenan idan mu karanta natijar shi kamar yadda karshen bahasin ya kawo yake cewa izamu manzilatul fahmi fil ilmi wa ahmiyatu fi ta'amul ma'a nusus shar'iyya li masdarayn al-wahayayn al-qur'an wa sunnatun nabawiyya a cikin bahasin nan mun fahimci kima da darajar kyakkyawar fahimta da kuma muhimmancin ta a wajen ta'amuli da nasoshi duk wanda zai yi ta'amuli mu'amala da Qur'ani mu'amala da hadisan annabi kyakkyawar fahimta tana da dauri ba karami ba a wajen ba da abun nan ba shi mu'amala da su kyakkyawar mu'amala kuma daga cikin abubuwan da wani malami ya kawo me ya kai zuwa ga khawarij ga wannan mazhabi na su mummunan fahimta me ya kai murji'a ga mummunan fahimta wanga in su mummunan fahimta dukkan wasu rabaraban kawuna na addini gabaki ɗayan su abin da ya kawo su mummunan fahimta ga nasoshi shi yasa wannan bahasin yake da muhimmanci yace li husni fahmin nusus shar'iyya wa asruhu kabirun fil ittida shi yasa al-imam al-bukhari mu manta ba cikin kitabul ilmi yace babul fahmi fil ilmi baban dake bayanin fahimta cikin ilimi sai kawo mana hadisin Abdullahi dan Umar dan shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mishi da jummarun nakhal ai tambaya ke cewa daga cikin itace akwai wani icen wanda ya kasance kaza kaza aka ce wa zai bada da wace dabino ne Bukhari ya kawo kaga me ya kai shi zuwa ga wannan kyakkyawar fahimta dan ya fahimci cewa annabi dan an kawo mishi dabino ne ya taba ya ji zakin dabinan dada sai ya kawo musu wannan magana sai ya alakantar da cin dabino da fadar magana kuma sai ya samu daidai me ba shi wannan kyakkyawar fahimta ne yace kyakkyawar fahimta tana da asar kinta mai girma babban tasiri take a wajen mutun ya zamana yana khidabi na musulunci daidaitacce me ya kai zuwa ga cikin mujtama cikin al'umma da mujtama akin su kuma da kawo fahimta mai kyakkyawa ga musulunci me ya kai yanzu wanda suke kashe-kashe suna kashe ƴan uwansu suna cewa jihadi ne mummunan fahimta ta sa su suke ta wannan kuma yake munana musuluncin tura suna ta zagin musuluncin sun fake da wannan suna ta su kuma cin mutuncin musuluncin Istamal annabi sallallahu alaihi wasallam wasa'il adida annabi yayi amfani da wasa'il masu dama wajen karantar da sahabban shi dan saboda kokarin shi a ce sun samu kyakkyawar fahimta ta nassi kuma mummunan fahimta abinda zai ta bamu ga cewa har ga sahabbai ana samu annabi yana daidaitawa da aka sabko cewa ataya tabayyana lakum khaydul abyad min khaydul aswad sahabi mai fahimta zare wannan na zahiri amma annabi ya nuna masa cewa ba haka nan bane. Kaga dole nasu suka sai da fahimta su ake gane aiki da su. Mummuna fahimta haita sa kai aiki da nasin ga sabanin haka. A sabanin haka. Wani an ce annabi alayhi salatu wassalam ihta jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid aka samu tashifi ya samu mummuna fahimta. Annabi yayi ihtajara a yadda hadisin tashifi ne ihtajara annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Annabi yayi ihtijari. Ihtijar shine ya samu dan guri daga cikin masallaci ya maida shi ɗakin shi yayi hema can yake yana itikafi da azumi. Shi kuma sai aka samu wani yayi tashifi ya karanta ihtajama. Annabi yayi kaho cikin masallaci. Sai doka siya sunna ce in za a yi kaho ya an shiga masallaci. Yake ta yin haka nan. Haka wani da yamma wani hadisi mummuna fahimta cewa annabi alayhi salatu wassalam yayi hani an yatakhallaqun nasu yawmul juma'a. Mutane su yi kuri ranar juma'a sai karanta ya tahallaku da babu da. Tasahifi ne sharrin tasahifi ne cikin hadisi. Aka karanta mashi yace yau shekara ta 40 ban taba yin aski ba ran juma'a. Shekara 40 bai taba yin aski ba dan an karanta yace ya tahallaku an hana yin aski ran juma'a. Shi kuma ya tahallaku ake yin kuri ana yin zikiri annabi ya hana. Yace husnul faham kyakkyawar fahimta tana jan mutun zuwa ga fahimtar nasi kyakkyawan fahimta. Kuma ta sa wannan ya bayu ya amfana da nassin kuma ya amfanar da wasu kamar yadda mummuna fahimta tana sawa mutun ya ima nassin mummuna fahimta ya sanya shi an samu cikin mujtama'in shi wani mummunan mutun ne da kuma cikin mujtama'in shi da guluwi da wuce gona da iri da tadarruf a cikin addini kamar duwanda muke ga wannan mummunan kungiyoyin da suka huto suna ta kashe-kashen ƴan uwansu da yaƙe-yaƙe suna da manuhar jihadi mummuna fahimtar nassa suka ta kai su ga haka. Yace daga cikin ahammu bawa'isul inhiraf fi khidab ad-din huwa su'ul fahmi an-nusus ash-shar'iyya. Mafi muhimmancin abin da yasa ake ma addini ake mishi mummuna kaucewa cikin addini shine mummuna fahimta ga nasoshi wanda wannan kuma zai bayar da mutun zuwa ga mummuna aiki ga wannan nassin. Duk nassin da kan ma mummuna fahimta to kuma wajen aikata shi ma zai kai mummuna aiki. Wanda aikin ya ce kaza kai kuma kai kaza kun yi hannun riga. Ni zan mutashi cikin sunan na al-Imam Abi Daud kuma a karatun hadisi babu abin da yake sa kyakkyawar fahimta kamar karanta shi ta cikin shurah masu sharhi magabata Allah musu rahama babu abin da suka bari sun kashe kansu sun cika mu duniya da sharhuka na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma mutun ya bar su kawai ya zo da kwalwar shi yace kawai Annabi ya ce kaza kuma ma'anar shi shine kaza wannan ya zalunci kanshi kuma ya zalunci maganar Annabi alaihi salatu wassalam. Babe na gaba kin duk wanda ke karantar da mutane hadisi ko mun kankanta shi ko mun guntun shi to ya tabbatar da cewa yana da tabbas ba karamin hatsari bane ka dauko maganar Annabi kawai ka ce ga abinda take ni dan da an yi muguwar sa ba haka take ni ka bace ka bar da mutane. Babun fi du'a bainal azan wal iqama baban dake bayanin addu'a tsakanin kiran sallah da iqama. Al-Imam Abu Dawud yake cewa hadisi na 517 kenan. حدثنا محمد بن كثير شيخ محمد بن كثير يكي تشوا اخبرنا سفيان عن زيد الامي عن ابي اياس عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي منزان الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه با ميد الدعاء تسكانين كيران صلاه ده اقامه. الامام المنذري يكي تشوا wannan hadisin Tirmidhi ya huddo shi haka Nasa'i cikin amalul yawm wal laila. Tirmidhi yace hadisi ne hasan. Al-Imam An-Nasa'i ya huddo shi daga hadisin Zaid ibn Abi Maryam daga Anas. Hadisin dai hasan ne cewa tsakanin kiran sallah da iqama ba a maida addu'a lokaci ne na karba addu'a. Babu na 35 al-Imam yake cewa babu ma yaqulu idza sami al-muazzin. Baban dake bayanin ne mutun zai ce in ya ji mai kiran sallah. Hadisi na 518 yake cewa Abu Dawud haddathana Abdullah ibn Maslama al-Qanabi an Malik an ibn Shihab an Abu ibn Yazid al-Laysi an Abi Sa'id al-Khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum an-nidaa faqulu misla ma yaqulu al-muazzin. Idan kuka ji mai kiran sallah to ku fadi irin yadda mai kiran sallah yake fada. A cikin Bukhari yadda yake faqulu misla ma yaqulu babu maimaita al-muazzin a ƙarshe. Zan mu ganta me yasa aka kawo ta nan. Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wasu sun yi da'awar ce Ibn Wadda yayi da'awar cewa kalmar al-muazzin da aka maimaita a ƙarshe mudaraja ce. Faqulu misla ma yaqulu bakin magana annabi nan ta tsaya amma cewa faqulu misla ma yaqulu al-muazzin ƙara maimaita al-muazzin a ƙarshen hadisin. Ibn Wadda yace wani rawiyan nasata cewa hadisin ya tsaya bakin cewa faqulu misla ma yaqul amma sai aka yi mishi ta'aqubi aka bi bayan shi Ibn Wadda cewa ba haka bane ba idraji bane idraji bai tabbata da mujarradin da'awa ruwayoyi sun yi ittifaki sun zo a cikin Bukhari da Muslim da muwatta sun tabbatar da cewa faqulu misla ma yaqulul muazzin yace sahibul umda bai damo daidai ba da shahita mai umdatul ahkam yace faqulu misla ma yaqulu shi kuma yana ciratarwa daga mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim al-Haliku al-Bukhari da Muslim in yadda yake faqulu misla ma yaqulul muazzin a inda ya ciro kin ba wai a wani gurin daban ya zo cewa faqulu misla ma yaqul shine ibn hajar yace mai umdatul ahkam yayi kuskure da ya hazzafe cewa faqulu misla ma yaqulul muazzin yace faqulu misla ma yaqul alhali shi ko yana dauko ruwayar da Bukhari ya huddo Muslim ya huddo wanda ko Bukhari ya huddo Muslim ya huddo ta ambaci faqulu misla ma yaqulul muazzin yace zahirin magana yana nuni akan cewa mai fada zai fada kamar yadda mai kiran sallah ya fada cikin dukkan lafazin su sai wajen hayya ala salat da hayya ala falah wannan kuma hadisi ya khassace su shine mutun yace la hawla wala quwwata illa billah kamar yadda yazo su ma nasi mai inganci ya hudda su hadisi na 519 al-imam yake cewa hadathana muhammad ibn maslama hadathana ibn wahab an ibn lahi'a wa haywata wa sa'id ibn ayyub an ka'ab ibn alqama an abdurrahman ibn jubair an abdullah ibn amr ibn al-as annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tum al-muazzin idan kun ji mai kiran sallah faqulu misla ma yaqul ku fadi irin yadda yake fada to wannan hadisin wanda shi yana da tsawon shine bukhari ya huddo ba tare da cewa faqulu misla ma yaqulul muazzin kawa a wannan dogon wanda akwai magana bayan shi ya kawo shi da cewa kawa faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya sannan ku yi mini salati fa innahu man salla alayya salatan duk wanda ya yi mini salati da daya sallallahu alayhi biha ashara Allah zai mishi salati 10 summa sallu ya zo cikin wata ruwaya cewa wanda ya mini 10 Allah zai mishi 100 wanda ya mini 100 Allah zai mishi 1000 wanda ya mini 1000 ba abin da ya cancanci komai ba sai aljanna wancan hadisin ƙarya ne ingantaccen maudu'i ne hadisin da yake ingantacce shine wannan cewa wanda ya mini 1 za a mishi 10 kuma haka ne in kai 100 dubu za a maka dal lisahi ne ai in aka bi wannan kuma kenan annabi sai ya zama na mutasalsulin da bai da iyaka wanda ya miliyan za a mishi miliyan 10 wanda miliyan 10 sai ai tayi ba tsayawa to wannan ba sai an wade shi ba annabi kawai ya takaita akan haka sauran lisahin ma kuma haka ne yace summa sallul liyal wasila sannan ku roƙan mun wasila 43 mafiyan kenan darasin na 43 ne yace summa sallu liyal wasila sannan ku roƙan mun wasila fa innaha manzilatun fil janna ita masauki ne a aljanna matsayi ne la yanbagi illa li abdin min ibadillah bai cancanta ba bai kamata ba sai da wani bawa cikin bayin Allah wa arju ana kuna ana hu ina kaunar in kasance ni ne shi yace fa man sa'ala liyal wasila sa'ala Allah liyal wasila duk wanda ya roƙan mun wasila hallat alaihi shafa'a ceto na ya sabka akan shi wannan annabi alaihi salatu wassalam tabbas shine bawan da zai samu alwasila amma ya ga mana murƙa roƙan mushi dan mu samu ladan yi mushi addu'ar ba wai dan sai mun yi ba dan mun yi da bu mai ba wasila tashi ci ni kenan wannan addu'ar dan saboda mu samu ladan ta ne sai ba mu ita hadisi na 520 al-imam yake cewa haddathana ibn sar wa muhammad ibn maslama ibn salma qala haddathana ibn wahab an huyi an abi abdurrahman ani al-hubali an abdullah ibn amri anna rajulan qala wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin allah innal mu'azzinina yafdulunana masu kiran sallah sun himu suna fifikon fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa qul kama yaquluna ka fadi kamar yadda suke fada fa idan tahaita idan ka gama fasartu uda ka roka za a baka ma'ana wannan wani ne ka kukan cewa annabi alake nan mun ji sababin da annabi yace ku fadi irin yadda ake yake fada wani ne yace masu kiran sallah sun wuce mu daraja annabi yace to kuma ku fadi irin yadda suke fada hadisi na 521 al-imam yake cewa haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana laysa anil hukaym an al-hukaym ibn abdullah ibn qais an amir ibn sa'ad ibn abi waqas an sa'ad ibn abi waqas anna rasulullah ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yasma'ul muazzin wanda ya fada lokacin da yaji kiran sallah yace wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa da la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammad rasul muhammadin rasulan wa bil islam dinan yace gufira lahu wanda ya fada haka an yi mishi gafara hadisi na 522 al-imam yake cewa haddathana ibrahim ibn mahdi haddathana ali ibn musayr an hisham ibn urwa an abihi an aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'al muazzin yatashahhad idan annabi ya ji mai kiran sallah yana yin cewa kalmar shahada sai ce wa ana ma'anar shi wa ana ashhadu anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ni ma na shaida annabi haka yake fada idan mai kiran sallah ya kai wannan guri anan gurin malamai sun yi sabani shin annabi zai yi tashahudi irin namu ko kuma cewa zai wa ashhadu anni rasulullah cewa zai ashhadu anna muhammadar rasulullah ko cewa zai ashhadu anni rasulullah sahihiyar magana yana tashahudi kamar yadda malik ya rawaito cikin muwadda abinda ke karfafa wannan cikin karba ma mai kiran sallah annabi take wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bai cewa wa ashhadu anni rasulullah duk guraren da zikirin ya kumshi cewa annabi zai ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba cewa yake ba ashhadu anni rasulullah kawai nuni yake yana hade shi ne da lafazin shi ma kamar ɗaya ne daga cikin bayu ba sai ya ce ba shi hadisi na 523 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana muhammad ibn jahad haddathana isma'il ibn ja'far an umarat ibn gaziyya an habib ibn abdurrahman habib da da dan akai yana cikin akwanda suke cakude akwai habib kin akwai habib ibn abdurrahman ibn asaf an habs ibn asim ibn umar an abihi an jaddihi umar ibn al-khattab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza qala al-muazzin allahu akbar idan mai kiran sallah yace Allahu akbar dayan kuma yace Allahu akbar fa iza qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu an la ilaha illallah in ya fada ka fada fa iza qala ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma kace ashhadu anna muhammadar rasulullah in yace hayya ala salat kace la hawla wala quwwata billah summa illa billah summa qala hayya ala falah kace la hawla wala quwwata illa billah summa qala Allahu akbar kuma kai ma kace Allahu akbar summa qala la ilaha illallah in yace la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbihi dayan ku shi ma ce la ilaha illallah a zuciye shi yake nuna wannan kai ba tillawa zakai ba irin yadda yake tillawa shi yasa yace min qalbihi yace dakhala aljanna zai shiga aljanna duk wanda yake haka wannan al-imamu dibi yake cewa dakhala aljanna an kawo shi da lafazin madi fi'ili madi cewa ya shiga aljanna ba zai shiga ba ta aka yi yadkhulul janna ko sai yadkhulul janna ta aka hamma ya shiga aljanna dibi yake cewa nuni ne akan cewa dan alƙawalin mai tabbatuwar cika ne ba mai saba alƙawali bane ya alƙawalin shine Allah shi yasa yake cewa ya shiga aljanna kamar misali nake cewa ata amrullahi fala tasta'jilu wanada ashabul jannati har aka kira lamurran kiyama sai Allah ya ce aka yi kaza aka yi kaza ba za a yi ba dan ya nuna maka yin nasu abkuwar hamma kamar ta abku shi a wajen shi duk da bai abku ba amma shi dan cewa abun tabbas za a yi kamar an yi shi yasa yake ka muku da lafazin fi'ili madi ma'ana zai kasance cikin wanda zai samu tsira cikin shiga wuta zai su shiga aljanna in ba haka ba duk mummuni zai shiga aljanna matukar bai yi abin da ya hudda shi daga musuluncin ba babu na 36 babu ma ya kulu idza sami'a al-iqama baban da ake bayanin abin da mutum zai fada idan ya ji iqama mun ga ai idan mutum ya ji abin nan kiran sallah abin da zai fada to sai kuma iqama hadisi na 524 الإمام يكي حدثنا سليمان بن داود الأتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام ملكي ونن دكيو حدثني رجل من أهل الشام حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة بلال يا فارا تكين إقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة لوكتن ديتي قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يكي تيو أقامها الله وأدامها الله سيدا تكما يدو مد إيتا wa qala fi sa'ir al-iqama a cikin sauran lafazin iqama ya fada kana hawi hadisi umar radiyallahu anhu fil azan kamar yadda cikin hadisin dan umar a cikin abin nan azan kenan shi ma a cikin iqama ma annabin yana fadar irin yadda yake fada a cikin iqama ma yana fadar irin yadda yake fada to amma akwai magana anan gurin a cikin hadisin al-Imam al-Munziri Allah mishi rahama da jin kai yake cewa cikin sanadin shi akwai rawi majhuli ar-rajulun an shahar bin haushab ar-rajulun akwai majhuli kuma shi kanshi shahar bin haushab in yace malamai sun yi magana akan shi kamar suna cewa inna shaharan nazaku shahar an soke shi shi kanshi an soke shi kuma wanda ya ruwaya da gare shi majhuli ne kenan wannan hadisin ba a aiki da shi bai cikin cewa an ka tashi iqama ka ce aqama Allahu wa adamaha da ifin hadisi ne haka nan bai cikin shi kanshi Abu Dauda yayi nuni rishin fahimtar mu ga manhajin malamai shi yasa muke mummunar aiki ga hadisan su yanzu na wani sai dauka ce Abu Dauda ya hudu a sunan shi kuma shi ma ya kafa baban dan ya nuna maka cewa bai inganta ba kuma kai ka dauka kake cewa Abu Dauda ma ya hudu shi ko yana maka nuni ne kan cewa a na kiran sallah kawai inganta wannan shi bai inganta ba dan ya hudu shi ta hanyar rawi majhuli daga shahar bin haushab shi kuma an soke shi ba'ahi hakanan kiran sallar iqamar ba zaka hadi irin yadda mai iqama yake hadi mai kiran sallah yake fada ba shi ma ba zaka fada ba za a takaita abin da shahi zikiri lamari ne tauqifi ma'ana abin da shahi zikiri ba a kiyasi a ce tunda a cikin kiran sallah lafazin iri daya ne an ce mu hadi ne yadda yake fada to nan ma mu hadi ne yake fada a zikiri babu kiyasi a cikin sha'anin zakka babu kiyasi a cikin sha'anin aqida babu kiyasi akwai abubuwan da babu kiyasi can sha'anin malaman fiqh ne suke kiyasin su amma aka shigo wani baban babu ruwan malamai da kiyasi bai aiki babu na gaba babu ma ja'a fi du'a inda al-azan baban dake bayanin abin da yazo cikin addu'a wajen kiran sallah hadisi na 1225 ce haddathana ahmad ibn hanbal malamin imam abu daud babba cikin su akwai ahmad ibn hanbal mai al-musnad حدثنا علي بن اياش حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yasma'u nida duk wanda ya fada lokacin da yaji kiran sallah allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ya allah ubangijin wannan addu'a da'awa da take cikakka wa salatul qa'ima da sallawa da take tsaidadda ati muhammadin losira zan magama a nunun wannan kalmomin wal fadila kaba annabi muhammad wasila da al fadila wa ba'asu maqama kenan can da yake mana sallulli allah al wasila ku roƙan mu wasila to zikiri bai ya barka ka kirkiro da kanka ba sai yace to kuma ga yadda ake roƙan wasila gashi sai annabi ya gaya mana maqama mahmudan allazi wa'attahu yace illa halladalahu shafa'a yawmal qiyama sai yace to na ya sabka gare shi ranar al qiyama nan da yake cewa as-salatul qa'ima sallawa da take tsaidadda ma'ana shi shine ad-da'ima allati la yughayyiruha milla tsaidadda sallawa da babu addinin da babu ita kowane addini akwai sallah a cikin shi kowace shari'a babu wata shari'a da take shahi sallah cikin addinan da Allah ya sauko gabaki ɗayan su akwai sallah shine yasa ce adda salatul qa'ima sallah tsaidadda dawwaman ma wanda babu nasakh a cikin ta ba a shahi ta ba allazi wa'attahu da yace wanda kai yi mishi alƙawali bai haƙi cikin ruwaya shi ya ƙara cewa innaka la taqulu fil mi'ad kai baka saba alƙawali wannan ƙarin cewa annaka la taqulu fil mi'ad bai inganta ba cikin hadisi sahihi tibi yace abinda ake nihi shine a sa an yaba a saka rabu ka maqamin mahmuda matsayi abin yabo shine a wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama alƙawali kenan ba za a kai ba cewa annaka la taqulu fil mi'ad bai haƙi ya huddo ƙarin kuma bai inganta ba babu na 38 al-imam yake cewa babu ma yaqulu inda azanul maghrib baban abinda ake fada a wajen kiran sallan magriba hadisi na 1526 al-imam yake cewa haddathana mu'ammal ibn ihab haddathana abdullah ibn al-walid al-adani haddathana al-qasim ibn ma'an haddathana al-mas'udi ana abi kasir maula ummu salma an ummi salma qalat take cewa allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya karantar da ni an aqulu inda azanul maghrib in fada a wajen kiran sallan magriba in ce allahumma inna hadha iqbalu laylik ya allah wannan zawwar daren ka ne wa idbaru nahari kuma tahiyar wunin ka ne wuni ya tahi dare yazo kuma dukkan su naka ne wa aswati du'atik kuma sautuka ne na masu kiran ka masu kiran sallah ma'ana an kira ne na Allah faghfirli Allah kai mini gafara munziri yace wannan hadisin tirmizi ma ya huddo shi amma yace tirmizi yace haza hadisun garihun inda ma na'rifuhu min hazal wajhi wa habsata bint abi kasir la na'rifuha wala abaha tirmizi yake cewa Allah ji kanshi da gafara wannan hadisi garibi ne kuma taba sanin shi ba sai ta wannan huska tirmizi kuma mun san ko waye yace hafsatu bint abi kasir cike da tazo cikin hadisi ba musanta ba musan babanta ba kenan hadisin bai inganta ba zikirin bai inganta ba zikiri ko sai ya inganta ake yin shi babu akhzul ajri ala ta'zin baban dake bayanin amsal lada akan kiran sallah ladan ayi ciniki da shi ayi lisahi da shi sai an biya shi zai hadisi na 1528 الامام yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad akhbarana Sa'id ibn Yuriri an Abi al-Ala an Mutarrif ibn Abdullah an Usman ibn Abi wa ibn Abi al-As qultu yake cewa wa qala Musa fi mawdhi'in akhar Musa a wani gurin da yake cewa unna Usman ibn al-As Usman ibn al-As yake cewa ibn Abi al-As yace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ij'alni imama qaumi ka sanya ni liman kin mutane na kala anta imamuhum yace to kai liman kin su ne ma'ana na karba na saka daga yau kai liman kin su ne yace waqtad bi adafihim kai koyi da mafi raunin su in zaka yi sallar ka duba kaga wanda zai kasance masu rauni su zaka yi lissahi baka kalli matasa kartai kace mu ja bakara ma tunda kartai ne a bayana ka duba zuwa ga wanda suke masu rauni ne shi tsoho ko ɗaya ne ko biyu ne shi zaka kwara to da shi zaka yi koyi ba matasan dake gaba ba yace wattakhiz mu'azzinan la ya'khudhu ala azarihi ajran, ka riki mai kiran sallar da bai am sallada a wajen kiran sallar shi wanda dan Allah yake. Wannan al-Imam al-Khattabi Allah mashi rahama da jin kai yake cewa a cikin ma'alimus sunan, akhadhu al-mu'azzinu al-ajra ala azanihi makruhun fi mazahib akthar al-ulama, ladan ya amshi lada akan kiran sallar shi makruhi ne a wajen mazhabin malamai da dama. Malik dan Anas yake cewa malamin Malikiya Imam Darul Hijra, la ba'sa bihi, babu lahi ga wannan, wa yurakasu fihi, yace babu lahi an yi rangwame. Auza'i yake cewa makruhi ne, babu lahi ayi jinga da shi. Wanda suka karhanta wannan malaman Hanafiya, Ishaq ibn Rahuwiya ya hana. Hasan yake cewa akhsha Allah ya kuna salatu khalisatan lillah, abinda dai muke tsoro ya zama ya rika sallar ba dan Allah ba. Shafi'i yake cewa makruhi ne. Shafi kuma yake cewa la yurzaqul imamu lil muazzin illa min khumsil khumsi, yace liman ba zai doki ladan ya bashi ba sai ta cikin khumsi wanda yake saham ne na Annabi alayhi salatu wasalam. Fa innahu marsal li masalihi din, dan shi an bar shi dama dan gyaran addini. Mun ga khumsi wanda muka ayatul ahkam, mun ga mun tambaye ku amraqaba khumsi a wajen Malikiya ya yake bada shi. To khumsin wannan bayan Annabi ya bar duniya ana sa shi cikin masalihi na musulmi. To cikin masalihi na musulmin nan akwai kiran sallah, hay a rika biyan ladan a ciki. Wala rizqahu min ghairihi, ba zai arzuta shi ba daga cikin wata dukiyar da ba shi ba. Munziri yake cewa wannan hadisin Muslim ibn al-Fadl ya huddo shi, Nasa'i ya huddo shi da tamam din shi. Abinda ya sa a ƙarshe zaka ga malaman hadisi kamar mai wannan sharhin Al-Azim Abadi a ƙarshen hadisi gashi nan kana iya koma kai da kanka ga cewa Bukhari, Muslim, Tirmidhi sun huddo shi. To amma abinda ake so a cikin ilimi, kowane ilimi ka dogara ga ahalin abun. Munziri hafizi ne na kutubus sitta da kutubus sunna, duka ba ai hafizi a zamanin shi kamar shi ba. Yadda ka har da ce Fatiha kai har da ce kutubus sitta, shi yasa ake hujja da shi a ce Munziri ya ce hadisin nan akwai shi a cikin sunan Tirmizi. In harafi ɗaya yace maka akwai shi akwai sunan Tirmizi, zaka samu akwai shi. In yace maka kazaƙin nan babu shi a cikin sahih Bukhari ko sahih Muslim, to shi yasa ake taqalidin shi wajen huddo hadisi. Mai at-targhib wa at-tarhib, Munziri Allah mashi rahama babban hafizi ne na hadisi. Na zan mu takaita abinda muka faɗa anan gurin kan mutun ya ga cewa Annabi ya ce wattakhiz mu'azzinan la ya'khudhu ala azanihi ajran, kar ka riki mai kiran sallar da bai am sallada a cikin kiran sallar shi. Kuma a ga mas'ala ana sabani akan ta bayan Annabi ya hana. To hanin ne ba hani bane na haramci, ba hani bane na haramci, shi yasa suke sabani akan mas'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.